لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان barkanmu da saduwa a wannan yammacin albarka yammacin lahadi tara ga watan ramadan shekara ta 1438 daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai da 4 ga watan 6 shekara ta 2017 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kaman nan akwai tambayoyi kamar haka ani tambaya ta farko na cewa mutum ne ya yi zakka da dukiyar marayu ya gina masallaci da islamiyoyi shin yana da lada ko kuwa amana ai mana bayani na farko idan aka mutu mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa dukiya wannan dukiya ta zama ta marayu wanda yake majibincin lamarin maraya mai kulawa maraya da dukiyarsa yana jujjuya wannan dukiyar ko a harka ta kasuwanci sai ya zamana wannan dukiyar ta kai nisabi na zakka to babu shakka zai cire zakka a wannan dukiyar to gurin cire zakkar za a duba za a bai wa ɗaya daga cikin waɗanda ubangiji ta'ala ya ce a ba su zakka innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha hazwa waɗanda ake ba wa ainihin zakka da ubangiji ta'ala ya ambata nau'uka guda 8 su za a ba wa zakka na wannan dukiya din illa iyaka sai in ya kasance ana cikin wani yanayi da musulmi suke buƙatar a gina musu masallaci a inda suke to sai a gina masallaci da wannan wanda ya haka kuma yana da lada na yin wannan aikin alkhairi laka babu laifi dan mutum ya yi haka wannan kuma na cewa idan
mutumin da ya arziki sai ya yi sadaka da shi sai ya gina masallaci
da kuɗi da ya nema na rance kuma bai biya kuɗin ba ya ranci kuɗi ya gina masallaci kuma bai biya kuɗin ba shin yana da lada wato bashi da ya nema daban hukuncin gina masallaci daban illa iyaka shari'a bata kallafa masa dole ya ci bashi don ya gina masallaci ba na fata an fahimta haka idan ya yi da kyakkyawar niyya yana ganin cewa wannan kuɗi da ya karɓa bashi don ya gina masallaci yana da damar biyan wannan kuɗi shi yasa ya karɓi bashi to yana da lada to bayan kuma ya karɓa ko karaya arziki ta same shi ko wani abu to babu shakka wannan bai yi laifi ba sai dai fatan Allah maɗaukakin sarki ya bashi daman yadda zai iya biya amma haka kawai saboda mutum gashi nan shine sarkin neman lada saboda shine sarkin neman aljanna yaje ya ciyo bashi abinda ba zai iya biya ba da zumma cewa ai masallaci zai gina to wannan shari'a ba ta kallafa masa wannan ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ubangiji baya ɗorawa wata rai abinda ya fi ƙarfinta wadda ba za ta iya ba wallahu a'lam a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 267 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 260 mun tsaya ƙarshen aya ta 268 za mu tashi a farkon aya ta 269
من الشيطان الرجيم